Yazide kusan mako ɗaya kenan da kwato dajin sandisa daga hannun mayakan Boko Haram. Rahotanni na tabbatar da cewa dakarun Najeriya na ci gaba da yin sintiri a ko'ina cikin wannan daji. Na nemi karin bayani daga daraktan labarai a yarkutar sojojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka.
Yanzu ɗan ta'adda na Boko Haram ba ta wurin wani sansani a cikin dajin sandisa wanda na ne na ƙashin kansu.
Amma zai mun sa a baya akan karɓi wurare akan nan daga baya kuma sai a ji mayakan sun ƙara kumawa. Wannan shiri kuka yi a wannan karan?
Waɗannan ƴan ta'adda ba su da sauran laka da wata abungiyance za su kai wani hari. Mu kuma sojoji za mu yi bakin namu ƙoƙarin inda suke a tabbatar an yi maganin.
Zababban gwamnan farar hula na farko a jihar Yobe, Sanata Bukar Abba Ibrahim, da a zamanin mulkinsa ya yi ta fama da rikicin ƴan Taliban ɗin Najeriya a arewacin jihar da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar, waɗanda daga bisani suka zamanto ƴan Boko Haram. Ya ce ƙwato dajin sambisa babban nasara ne ga Najeriya.
Wannan babban ci gaba ne aka samu a kan yakin da ake da Boko Haram. An daɗe ana maganar sambisa a ƙarshe an ɗauka an karɓa ɗin kuma wannan zai kawo farce ɗaruwan da ake yi da Boko Haram.
Me karɓan dajin sambisa yake nufi ga sha'anin tsaro a arewa maso gabas?
A wannan babban ci gaba aka samu domin kuwa sambisa ta san wani irin daji ne wanda ta shi daga Bauchi, Rugombe, Tambaki na Borno har zuwa Kemaru.
Bangan da masu ruwa Alhaji Bello Arabi na kallon karɓo sambisa a matsayin kwanciyar hankali na musamman.
Tun daga lokacin da Buhari ya hau kan wannan kujerar mulki, wallahi tallahi daga nan aka fara samun sautin wannan al'amari na Boko Haram har ya zuwa yau. To saboda haka a gaskiya yanzu kam hankalin arewa maso gabashin Najeriya ya kwanta.
To ko yaya kusoshin jam'iyyar adawa ke kallon karɓo sambisan? Hajiya Hawwa Ibrahim Gana na daga cikin shugabannin mata na jam'iyyar PDP.
Wannan labari ne wanda za mu yi farin ciki da shi, tunda in aka ji an karɓo sambisa duka dai don North East da kuma ma duka ma mutum zai tsammani cewa abin ya zo kai. Ai mu ma a ƙarshe sai an yi iyakacin bakin ƙoƙari abin ne Allah bai kawo ƙarshe shi ba a wancan lokacin.
Na nemi jira'in tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Burkina Faso, Ambasada Baba Ahmed Jidda.
Tun lokacin da aka naɗa General Burashai a matsayin chief of army staff da yake shi mutumin Borno ne, ba mu da shakka akan cewa za a yi nasara. Amma kuma ba mu san cewa za a yi shi da gaggawa hakan nan ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.